sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 12 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Amurka ta samu kanta cikin halin tsaka mai wuya a arewa maso gabashin Siriya, inda take tsakiyar wani fadan da ke dada muni tsakanin wasu kawayenta biyu, wato da kasar Turkiya da kungiyar kurdawan Siriya, ta yadda ma babu ɗaya daga cikin bangarorin biyu da ya nuna alamar zai daddara. A wani abin da ke dada dagulan lamarin kuma, rundunar sojojin Amurka da jami'an leken asirin tsaron kasar ta Amurka sun ce sun ga wasu alamomi da ke nuna cewa kungiyar ta'addancin nan da ake kira ISIS ko Daesh na neman yadda za ta yi amfani da wannan rudami da ke yankin yanzu a matsayin wata dama ta dawowa. Jiya Juma'a, sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya zama jami'in Amurka na baya-bayan nan da ya nuna rashin amincewarsa yana mai yin tarar da kutsen da sojojin Turkiya ke yi a wani taron manema labarai da aka shirya a gaggauce a ɗakin taro na hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon. Tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Mary Yovanovitch ta gaya ma kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka da ke jagorantar binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa shugaba Trump ne ya matsa ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka lamba ta sauke ta daga mukamin. Jaridar Washington Post ce ta fara yaɗa wannan labarin, inda ta ce bayanin na cikin rubutacciyar takardar ba'asi da Yovanovitch ta shirya, wadda ita jaridar kuma ta samu. Shugaba Trump ya sauke Yovanovitch daga mukamin jakadiyar Amurka a Ukraine a watan Mayun da ya gabata, bayan da aka yi zargin cewa tana yunkurin yin zagon ƙasa ma manufofinsa. To karfa a sha'afa, ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya yi shelar cewa Amurka da China sun yi matukar cimma mataki na farko na yarjejeniyar cinikayya, wadda ta shafi cinikayya a bangaren noma da batun takardun kudaden kasashen biyu da kuma wasu bangarori na batun kare hurumin mallakar kayan fasaha. China za ta yi matukar ƙara yawan amfanin gonan Amurka da take saye, ta amince da wasu matakai na kare hurumin mallakar fasaha da kuma wasu matakai kan sha'anin harkokin kuɗi da kuma takardun kuɗin. A madadin hakan, Amurka za ta jinkirta wani shiri na sake maka ma kayan China haraji. A wurin wannan ganawar, wacce aka yi da mataimakin Premier China Liu He a fadar White House, Trump ya ce ta yiwu da shi da shugaban China Xi Jinping su rattaba hannu kan babi na farko na yarjejeniyar cinikayya din da China a bayan fagen taron kungiyar haɓaka dangantakar tattalin arzikin ƙasashen Asia da Pacific a watan Nuwamba a ƙasar Chile. Prime Minister Pakistan Imran Khan zai kai ziyara ƙasar Iran gobe Lahadi, inda zai gana da shugaba Hassan Rouhani kafin ya zarce zuwa Saudiya a matsayin wani bangare na kokarin da yake yi na shiga tsakani saboda kurar da ta tashi tsakanin ƙasashen biyu ta lafa. Wannan balagurin fafutukar kawo zaman lafiya ta Khan na zuwa ne yan kwanaki bayan da ya bayar da sanarwa a birnin New York a bayan fagen babban taron Majalisar Dinkin Duniya cewa shugaban Amurka Donald Trump da yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman sun buƙaci da ya yi wannan shiga tsakanin. Amurka ta zargi Iran da shirya harin nan da aka kai a watan jiya kan matatar mai mafi girma a duniya da ke Saudiya, al'amarin da ya haifar da zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed Ali ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ta wannan shekara ta 2019 saboda fafutukarsa ta maido da zaman lafiya tsakanin kasar sa da kasar Eritrea. Chairman ɗin kwamitin bayar da lambar yabon mai mambobi biyar da ke kasar Norway ya ce an zaɓi Abiy ne saboda namijin ƙoƙarin da ya nuna wajen kawo ƙarshen yakin da ƙasarsa ke yi da ƙasar Eritrea cikin tsawon 'yan watanni kawai da zamansa Prime Minister a shekara ta 2018. Sakatare jan na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yaba da zaɓen Abiy Ahmed ɗin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
RPDNG, rapidly in need. Got my bro Kamala Anderson. Yeah, you know.
Come here, Chibuni.
Okay, see. Nada o harka waka. Ana ta kallo na kamar stranger. A wannan ai dan gari ne, only came with this style sabon rapidly. Ina harbawa kamar bindiga, ina sokewa kamar alura, ina haskawa kamar fitila, ina hada su da aini da sakin rigima. Now I'm ballin' like a major. If I was free at the end, I'd laser. Every day I'm shopping like a razor. I'm too fucking cool, now you can call me Hellraiser. They wanna know how I move it. That's why I keep jumping like a skip it. All my niggas, they keep jonesy. And like I said, the letters get tricky. Is it off? Is it off? I'm all the way up to the top, to the top. Yeah, you see nothing but yeah, what's up? What you not sticking up, but in the nigga too. Kagane ay, kagane ko. Kagane ay, kagane ko. Kagane ay, kagane ko. You don't need my soul, just kagane ko. Kagane ay, kagane ko. Kagane ay, kagane ko. You don't need my soul, just kagane ko. I don't need my soul, just kagane ko.
Mega ke shine na baka na zuba countdown kai ma na kananan zuwa sai kike magana mallam baba fare ba waka muka zo yi a nan ba rigima ba yayi I'm the only zaki cikin dati da fasa nake ruwan zafi gasa gayu nake gidan yari garan bindiga ko ina feeling yaki they say they want me down I'm all the way up I ain't going down.
Yo 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 anu shafi kenan ani ma na iya rap
ai shi ne ba ai haka ne
to masu sauraro yo idan kuka ci gaba da kasancewa tare da mu assalamu alaikum da farko dai
wa alaikum
ya kamar yadda muka saba zuwa anjuba zamu karanto kadan daga cikin sakonnin da kuke aikowa musamman kamar yadda muka faɗa makon da ya wuce baba muka kalubalance su da cewa idan suna son su ma su aiko da labarai a maimakon hanyar email dinnan da aka saba za su iya zuwa garzayawa shafin mu na sada zumunta
haka ne
domin aika da sakonni da kuma yin tsokaci akan labaran da muke bayarwa
domin
samu baba za mu wannan aikin ba za mu iya karanta ba muka imo na farko da saba ya kace inda hannu ya iya diba to zuwa anjuba za mu karanto muku wadannan kuma kamar da kuka ji muna da hira ta musamman da wannan soja kuma mawaki za ku ji tarihin wannan turanci suke cewa ko rap a aka ce wa hip hop yake ne to ku bawo ku ne mawaka
mawakan
ku ne za ku bayyace mana menene bambancin wannan hip hop da kuma menene ake cewa
da rap
da rap
mu ne masu jin waka ba mu waka ba rake dadi
ai ta nake kai mama kai masu har hada tsuntsu na fa dai ai hanyar ku daya
ai kusan tafiyar mu daya wannan haka yake
to bari mu bude wannan zangon da waɗannan gaishe da muka samu kamar haka muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan baba Reverend Tambaya Jibrin wanda ake auren yarsa ko kuma zan ce jikaisa Maryam Philip Tambaya a yau din nan da angonta Samuel Solomon Ayuba za a daura wannan aure ne a Equa Goodness ta Bauchi da karfe 10 na safe za kuma a yi bikin wato walima kenan a hotel din Zaranda dake kan hanyar Jos sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi baba Reverend Sambugin wanda ke gayyata jama'a zuwa addu'ar sallama diyesu Naomi Ibrahim Sambugin ita kuma za a yi ina jin ranar 16 wato mako mai zuwa kenan daga gidan Elder Ibrahim Sambugin a Yelwan Kagadama da karfe 6 na safe muna kuma mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan uwar gida da mai gida John Salla Bambur da na uwar gida da mai gida Ibrahim Gin domin auren ƴaƴansu Sunday John Maxum da Naomi Gin za a daura auren ne a Equa 5 mile 6 to inda an gane ina jin ko Equa 5 ne mile 6 Jalingo Taraba da karfe 10 na safe sai kuma gaisuwa ta musamman ga iyalan Dr. da uwar gidansa Luka Pito Buba da kuma na Mr. and Mrs. Yom Ben Maina waɗanda za a daura auren ƴaƴansu Michael Luka Pito Buba da Judith Yom Ben Maina za a daura wannan auren ne shi kuma a majami'ar Eko da ke rafin zurfi ko boutique ne ko boutique ne to da karfe 11 na safe ba dai ma sa ranar bikin ba gaskiya amma dai an ce shi za a yi walima a hotel din Zaranda shi ma wanda yake kan hanyar Bauchi sai dai bamu da ranar auren nan to da fatar an yi waɗannan dukkan auren da ke a daji
kuma Allah nuna mana lokaci lafiya yawa to sai kuma wannan sako da ya fito daga Hajjia Binta Woman Leader a Doguwa garin Dadin Kowa Kano tace fata alheri a gare ku masu jagorancin wannan shiri mai albarka gaisuwa ta zuwa ga mai girma sarkin garin Dadin Kowa na karamar hukumar Doguwa Kano tare da Alhaji Sule Chairman APC Doguwa da kuma babana Alhaji na wato babanta take nufi kenan Alhaji Nasiru Agalawa kantin Kwari Kano da kuma mai gidanta Usman Ekiru Kano da kuma Maimuna Idris Dadin Kowa sai kuma Honorable Alhassan Ado Doguwa da kuma Honorable Salisu Ibrahim Liruwai da Aminiyata wato mai ruki nan Dadin Kowa da Yahaya da Ibrahim yaran Garba na Halli Kamba jihar Kebbi
1, 2, 3, 4, when she go, then Facebook surprise like, wait yo, we be killing, now we pray for the money. I pray one day, God bless me Ferrari. Cause we can't stop, hustle to it, tell it, I pray one day, I'll make it faster than my daddy. Kagane ay, kagane ko, kagane ay, kagane ko, kagane ay, kagane ko, eh, you don't need my soda, chi kagane ko, eh, kagane ay, kagane ko, kagane ay.
Madalla to kamar da muka faɗa masu sauraron mu sun ba da ra'ayoyinsu dangane da wannan labari da muka bayar na Audu Sarkin Ƙarya. Audu Sarkin Ƙarya wanda ya ta kuri a bota to mun yi tambaya da cewa su a ganin su ya kyautu a kai su charge office a hukumta shi ko kuma a sake shi tunda ya ce ƙarya yake.
To
Sarkin Ƙarya to sun aiko da sakonni kowa da ra'ayin shi. Bashir Garba ya ce a sake shi kawai matar na tubo ba ta rasa miji.
shi ko Shehu Adamu Rijau ya ce gaskiya ya kamata dan ladabtar da wannan saurayi domin ya kauce wa yin ƙarya a gaba domin ƙarya ko da wasa babu kyau.
Shi kuma Aliyu Usman taka lafiya ya ce sam bai kamata a sake shi ba domin dukkan bisa ga dukkan alamu tuba mazuru yake kawai.
Aminu Abba ya ce ya kamata a hukunta shi shine daidai idan na baya suka ga an yi masa hukunci to za su yi hankali su bari.
To shi kuma Abubakar Kawu girgicewa ai ta faru ta kare tunda yake ya mika wuya wannan kadai ma ba sai an yi masa wani wulakanci ba kawai a sake shi domin na san idan ya dawo ba sai ya ci gaba da irin abin da yake aikawa ba wato shi yana cewa in ma hakan halin shi ne in ya koma
sai ya gaya musu
zai shiga taitayin shi ya san cewa ba zai kwana lafiya ba
haka. To wannan kuma wato Muhammad Musa Sale cewa gaskiya ya kamata a hukunta shi saboda hakan shi zai sa ya kiyaye gaba.
To bari mu karasa kamar yadda muka ce ra'ayoyin suna nan da yawa amma bari mu karasa da wannan ra'ayi na Umar Halilu Ibrahim yace gaskiya ko yanzu ya shiga hankalinsa. To kamar yadda muka faɗa idan labarin da zamu bayar yau ma za ku iya zuwa shafinmu na sada zumunta Facebook karkashin shirin abar ya huce domin bayyana ra'ayoyinku akan labaran da kuka aiko mana a wannan dandali kana kuma a wannan chapa ma za ku iya bada naku labaran. To kamar yadda muka bayyana ga Baraka Bashir da babban bakon da muka yi a wannan zauren wato shi wannan mai kayan sarki wanda wani lokaci yake aje kayan sarki ya shiga miduka
ya shiga waka
aka ce waka bakin mai ita tafi dadi ga bakon namu.
Sunana Annur Shafi wanda aka fi sani da suna Shafi Annur.
To gashi mun yi tattaki mun zo iko kai a wakar wace kake yi?
Eh to gaskiya ni ina yin Hausa hip hop ne. Kin san kowa da kiwon da ya karbe shi. Gaskiya ni koda na tashi abin da na iyaye kenan a harkan waka.
Koda ka tashi ka dade kenan kana waka?
Eh na dade ina waka gaskiya lokacin tun ina secondary school dai na san akwai abin da muke cewa social gathering competition da muke zuwa makarantu daban-daban wanda na san a cikin daliban ni ne kaman kusan zakara a cikin wanda suka iya irin waɗannan harka na waka da raye-raye da kuma wake-wake.
To gashi dai mai sauraro zai mamaki ga kai kai ka ce ka tun da ka taso kuma ga kana kai mai rigar sarki ne ya aka yi
to ai shi kin san aikin soja ba abu bane wanda aka haife mu tare da shi abu ne wanda daga baya ne mutum ya yi volunteer ya ko ya fitar da kai shi ga yana iya azumi ake cewa yayi sacrifice idan ya kare kasarsa amma duka sojan da kika gani dama a can daga civilian ya fito kuma dama yana da wani talent baya ga aikin soja din
amma ka san me sirra zai mama kina tsammanin in aka ce soja to ba shi da lokacin
nishaɗi. To haka ne dama abin yana cikin kwakwalwata amma kuma dama ina da ra'ayin in yin. To yanzu da na bar aikin sojan sai na ga ya kamata in koma in fitar da talent ɗina don in nuna mutane abin da nake ra'ayi kuma ko ni wane ne.
To zai tukuna
mai sauraro
kana ta sojan ina ne na ƙasa ne ko na sama ne
ko na sojan ruwa. Sojan
ruwa. Sai kana cikin aikin ne kake da sha'awar yin waka?
To gaskiya ne kusan kullun zan ce miki idan muna aiki a jirgi a ruwa haka idan muka samu nukan kadaice ni kadai ba abin da nake yi sai in zauna an runga rubuta waka ina rera waka dan shi kadai ne abin da zai dinga bani nishadi.
Kai daya?
Ni kadai.
Akan ruwan nan?
Eh.
To idan kana yi abokan aikin ka ba sa jiya su matso gare ka?
Eh wasu mutum ma har suna min dariya haka da yake gaskiya ni ba mutum bane wanda yake son a zauna cikin jama'a haka ai ta fira da sauransu yawanci wakan kaman ita ce abokiyar fira aure na.
Ba kadai shi bane sai kake fara wakan
kuwa? To gaskiya to a wataran dan ce kusan in ce har da kadai shi din abin da ya kara min hazaka saboda harkan jirgi wataran zaka ji baka son magana da kowa to ire-iren wannan abin zan zauna kai abin da yake zo min akai kawai in dinga rutawa ina ta rutawa wataran zan zauna in dinga rera din ina nishadanta da ni ina dan jin dadin yana rage min kewa.
Arena
daga cikin wanda aka rubuta ko aka fitar da shi? Eh, daga cikin wanda na fitar da shi dai na fitar da waka na mai suna Lu'ulu'u wal Marjan wanda a halin yanzu gaskiya ya samu samu karbuwa a arewacin kusan in ce duk sauran kafofin watsa labarai akan dan saka mutane lu'ulu'ul murja larabci ne amma kamar Hausa ne dan kusan in ce ko wani Bahaushe ma ya san me ake nufi da lu'ulu'ul murja na fara da na tuna wata rana da yamma sanyin safe lu'ulu'ul murja ina tafiya a cikin lambun soyayya lu'ulu'ul murja sama tayo luf-luf da girgije yayi inuwa lu'ulu'ul sai na ji wani kamshi na dukan hanci na
Hey,
da na wai ga sai na ga haske fal'a ido na lu'ulu'ul murj da na hanga sai na ga bebi na ta doso tana tafiya tap tap tamkar hawainiya
sai yanzu sai ya sani shin ita wannan waka wata budurwa ce ta kama zuciyarka da ka rera maka
gaskiya ba wata budurwa ta kama zuciyata matata ce ta kama zuciyata kuma matana na yi mu wannan waka
eh Anur Shafe kenan muna godiya sai kuma mun sake waiwaye ku to baba ga munan da labarai
eh to ai mallam gasu nan ne ka takacha sai da wanda za mu iya
wanda da suka dauka ga cikin wadanda suka aiko mana a shafin mu da sada zumunta Shehu Adamu Rijau ya aiko da labari muka ce to kuma an kuna da labari kuna iya aikowa sai yace tabbas ina da labari yace wani babban latani ne ya shiga gari sai ga ana ta rububin sa yan kankara a lokacin azumi sai zo ya kusa da mai shafin yace wai shi menene yasa ake ta rububin sa yan kankaran nan ne da rana kenan kafin
a sha ruwa
sai mai shagon yace mishi ai zuwa an jima nan idan ka bari wannan daurin da ake sayarwa naira 50 in ka bari zuwa an jima nan zaka ga naira 100 ma wani lokaci ba zaka samu ka saya ba sai yace haka sai aka ce mishi kwarai kuwa sai babban latani ya gefe aje ya je ya sayar da yar dabbobin shi sai je ya gefe ya tafi gida ya dauko manyan buhuna ya dawo shagon yace a kirga mishi ruwan nan duk
kankaran
nan duk sai ya saye su sai duka waɗanda ma suka saya yace ya dan kara musu
wani abu
yace aka ce me zaka dace yace a she yana da bukatar su ya sai kankara
tas
ya cika buhu biya ya sa mota ya tafi gida ya je ya samu daki ya kulle shikenan wai shi ashe niyyar shi
ya dan so ya ci riba
tunda zuwa an jima an buga sai ya fa daga naira 100 za ta koma naira 100 to shikenan sai ta shi to ma ba ma ranar zai sayar ba sai gobe wace gari shikenan ya aje sai gobe da rana ya kama kofa ya rufe da dan kwado sai gobe da rana daidai lokacin da ya gari ya bari dan zuwa yamman da yake aka ga za a ci riba sai je bude daki sai ka karata ce dogandi da buhuna kawai ya sharbe da ruwa ta ko ina kawai sai ruwa ya malala shike da ya sanu akan yace wayo ya yi asarar kudin shi aje ba ga ya miki kankaran da narkewa ba
leka kula ji ya sha wahala
ya ci riba wa maimakon kiba aka rabe to ai abin da ake fada kenan kaga a lokacin azumin nan maimakon ayi abin lada mutane riba suke nema
kawai riba suke nema jike ɗan uwan su to Allah sauki shi ko wannan Abubakar Yahaya AY cewa wai wani ne ya je wurin mai shayi da dairan shi 50 tak a jikin sa sai kawai yace a baki shayi amma haɗin sojoji
na talaga
wato irin kofin nan da ba madara
tirara
to shikenan yayi niyan kin ga wannan kofin naira 10 ne sai ya karbi dan burodin shi na naira 40
kawai
to amma yana fadan haka da ya juya gefen sa sai ya ga wani soja ba shayin shi yana sha kin ga tsoro ya kama shi shikenan mai shayi ya sake tambayan shi yace haɗin sojoji yoji da madara
sai
yace to da bonvita aka ci yace
lalle ko
da kofi yace aka ce kwai fa ki kuma yace
da kwai to kina sojan din da kwai yake
to shi ne ake tambaya shi a wato Abubakar Yahaya AY yake cewa to yanzu idan sojan nan ya tashi ya tafi ya za a kare da wanda mutumin da bai yi da jera hamsin
sai ya ga sai a rati ke na kare
yawa
sai je ce sojan da ta bagana
ko yake ba zai sha kuma ba
abin da sojan yake ci shi nake gaya maka ina ansawa kana tambaya na an ci nake sai ce ci nake tambaya ta kake sojan nan shayin shi da magana ya aiko mana yace labarin wani bufulla
wato na basa kin san na basa
a
wato ina Barcelona kungiyar nan ta abin nan Spain
shi
wato shi na basa ne
wato shi ai
shi kuma ne na basa ne
mai goyen ba wannan to na Manchester fa na me yake cewa na man
eh Manchester shi kuma za Man U ke
oh na Man U
to ba ne na Man U
ai kuna na Man U to kaji baba Jibrin Usman na basa ga na manyu nan kusa da kai to shikenan shi yace labarin mun wani bafulatani ne yace wai wani dattijo ne bafulatani mai dukiyar shanu da awaki kamar meye amma kuma rowa bai kan babbaro hannun shi kakam to shikenan yau
da
a dan kirkir yaran nan sun yi bai kwamfaro sai suka ce suka yanki shawara suka ce to sun yanda za su yi magani su je su kira wani malami mai wa'azi ya zo ya mishi ya ja kunne shi ya mishi wa'azin tsoron Allah shije da sai suka shiga fili suka je suka kira suka gayyaci malami ya zo ya kwana gidan aka ya kwana wa'azi yana mishi karatu yana ambaton masifa da bala'o'i ga marowaci idan yaje lahirawa sai ji dukan walakiri shikenan ya kwana yi ma bafulatani
wa'azi
yana karanto mishi yana ga mishi bala'o'i to sai shikenan can sai aka ga dattijo ya fashe da kuka
Allahu akbar
yayi ta rusa kuka yayi ta rusa kuka yaran suna can suna kallon juna suna taba juna suka ce ya
tsuwa
yawa azantu
eh
ke da sai gari waye malami suka dan sallama malami ya koma sai suka zo sai suka ce baba suka ce to ai baba yau hannu a sake sai suka zo suka ce baba mun gajiya malamin da yana wa'azi kana ta kuka
imani
yace ai shi ba wa'azin nan ne ya tada mishi hankali ba karatun nan bane kwata-kwata amma shi lokacin da ake karatun nan kawai sai ya tuna ya kalli gemun
malamin
nan sai ya kalli gemun malamin nan sai ya tuna mishi da gemun bunsurushi da ya bace
kai wanda bai da gidi wato bai bari kenan
wai shi kawai sai ta da mishi gemun basiri da ya bace shi ne yake ta kuka baya ma ji labarin
Bala wayan
nan da ake cewa na marowacin sai da ku yaran ku je. Bai ji ba ko kadan.
Wayo Allah.
Na ga malama Juli na hada gaba da hannu saboda haka za mu ja burki na kuna iya garzayawa kamar yadda muka faɗa a shafinmu na sada zumunta domin yi tsokaci kan waɗannan labarai da kuma aiko madadin da labaran naku yanzu a madadin.
Baba Yakubu Makeri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Bai da mutunci.
Baki albishirin zona baki albishirin zona baki albishirin soyayya saya kije abba ummina singar demu ranar auren mu na soyayya samu abu dadi antistina nenina har ma kannena suna ta supporting auren mu kar ki biyo komi ina da dare ne kyau Ya doga hanci idan kin kalle ni idan ki suna san su ku ina san muryar ki
kan shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Shirye-shiryen VOA Africa.